A yau da misalin karfe 7 saura wasu ƴan mintuna ne dai mazauna cikin garin Maiduguri suka ji wani ƙara mai ƙarfin gaske wanda da misalin muka samu labarin cewa tashin bomb bomb ne da wani dan gunar bakin wake yayin yunkurin kaiwa kan wata mota ta fito daga tashin nan da ake kira Borno Express. An ce wannan dan gunar bakin wake ne na amfani da samfarin keken nan masu kafa uku da aka fi sani da keke nafe ko kuma adidas sahu wanda ya kokarin afkawa wannan mota sai dai bai samu nasarar yin hakan ba wanda bomb ya tashi da shi da keken nasa kuma ya halaka shi kadai. Wannan tashin bomb din da ya kusan shine karo na biyu da ake samu a daidan wannan mashiga na tashin Borno Express din. Sai dai jami'an tsaro da ke cikin birnin Maiduguri sun sake tsananta binciken ababen hawa wanda ma ya haifar da cunkoson ababen hawa a cikin garin Maidugurin. Bisa bayanai da muke samu na nuna cewa waɗannan jami'an tsaro sun samu rahotannin cewa akwai wasu ƴan kunna bakin wakin da suke kokarin shigo da irin waɗannan bumabumai wanda hakan yasa suke binciken kokok akan ababen hawa. Na dai samu kaina cikin wannan cunkoso wanda masu lura da al'amura ke ganin cewa wannan ma na iya zama wani barazana dan wasu kan iya amfani da irin wannan dama su kuma afkawa mutanen da ke cikin irin wannan cunkoso. Tunda farko dai sai da ɗaya daga cikin mazauna garin Maidugurin ya shaida mu alƙon wannan lamarin na bakin tashan Borno Express din.
Borno Express ne fa bomb ya tashi a bakin gate din. Wallahi yanzu ma akwai nebo na matar nebo na za su fita masuru an taru ana ta shiga wani AB explosive a bakin Borno Express. To yanzu ma mun ce su dawo baya kar wata kila ba mutum da ya bari amma a ce ne abun ya faru yanzu nan.
Haka zalika wani rahotanni da muke samu daga baya-bayanan na nuna da cewa jami'an tsaron sun sake gano wani bomb din da bai tashi ba a tashar Baga wanda kuma suka warware ta. Halila yau wasu rahotannin na nuna da cewa wasu mahara da ake tunanin cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan wani gari da ake kira Minok dake kan babban titin Maiduguri zuwa Damaturu a ƙaramar hukumar Kwandiga wanda nan ma aka ce sun halaka mutane da kuma raunata wasu. Sai har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani cikakken bayani daga wajen hukumomin tsaron kasar duk da irin matakan tsaron da hukumomin tsaron ke doka na kawo ƙarshen wani ayan kungiyar Boko Haram din.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.